More music at houseofsongs.com.
Bazana barita ba kuma kari kowa ya tanka kujira lokaci dan akwai wata harika sana kashe miki derori zina ali da sarika masoyi ba zai miki risa ba tashi ki tanka kin zama da kona za a sama da rana akai ki gidana abinda kike so ciki ki zazzara o karki ban kwana karki ban kwana ki adam soyayya abin nema dawo karki ban kwana karki ban kwana dan kokin tafi sai dawo dake kara na yarda zuciya ta kanki zan yi asara kin har aka ce na rasa ki ko da dabara zan yi abinda zai tausaranki ki fadi ki kara na tisijin tausayinki ba za su so ki kamar ni ba su so ki ba da komai ba bazan siye ki da asiba kauna zan miki ban ce na dare kowa ba kuma ni ban isa kallo ba kar da ke faidan duba ina shaida miki dawo karki ban kwana karki ban kwana ki adam soyayya abin nema dawo karki ban kwana karki ban kwana dan kokin tafi sai dawo
houseofsongs.com.